أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قراتمنا ونلتافينا طيبة القراء زام تجب دقائن دمك قوانا. Zamu tashi a shafi na 13 a irin wannan bugun namu na gida. Zamu tashi babi na 13. Ya fara babin tabshirul anbiya'i wa ghairihim bihi sallallahu alaihi wasallam. Albishirin da annabawa suka yi wa ghairihim da ma wanda ba annabawa ba bihi da zuwan sa sallallahu alaihi wasallam. Ka kuma aiki yazo duniya annabawa da ma wanda ba annabawa sun yi bisharar cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai zo, kamar yadda an samu daga aljanu sun fada, an samu bokaye ma sun fada, hatta kuraye ma an samu kura ma wanda ta yi bishara ga makiyayi cewa annabin ƙarshen zamani ya bayyana. To bishara da annabawa suka yi ta yi da shi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwansa, wa gairi me ce har ma wanda ba annabawa ba, wannan zai yi magana, zai yi bayani akan wannan abu. Yace kasahu Allahu bin nubuwati qidiman wa siwa nurihi al-karim fana'u. Kasahu Allahu, Allah ya kebanci maiki sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati da annabta qidiman tintini da ma Allah ya kebance shi da annabta, tintini ma'ana tun kafin halittar wannan duniya. Wa siwa nurihi nurihil karimi fana'u, wasiwa nurihi, abinda ba hasken ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam al-karimi mai girma fana'u, a lokacin wannan abin fana'u karare ne babu shi, ma'ana Allah yake banci annabi da annabta a lokacin duk abinda ba hasken sa ba babu shi, shine kassahu Allahu, Allah yake banci shi bin nubuwati da annabta qiliman tintini, wasiwa nurihil karimi, abinda ba hasken sa ba mai girma fana'u, to karewa ne duk abin da ba hasken ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam, to wannan abin sunansa babu shi a lokacin. Shine kuntu nabiyyan wa adamu bainal jasad wa tin, ko bainal ruhi wa tin, tun a lokacin annabi adam yana tsakanin yimbu da tabo, kaga a lokacin babu shi kenan. Kullu kalkin rahmanu ummatuhu nasura aya wal anbiya wuzara'u. Kullu kalkin rahmani, dukkan halittar Allah ummatuhu, al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam, wanda yake bugun mu da gida ya gyara ummatuhu, aka ce wannan rufu'a ne akan alifin ummatuhu ba ammatuhu ba, ummatuhu dukkanin halittar Allah, ummatuhu al'ummar da asani sallallahu alaihi wasallam. Annasu ra'aya, annasu dukkanin mutane ra'aya, talakawansa ne, wal anbiya dukkanin annabawa kuma wuzara'u waziransa ne, mana mataimakansa ne. Kullu kalikin rahmani, dukkan halittun Allah ummatuhu al'ummarsa ne, duk suna ƙarƙashin kulawarsa kenan. Annasu su mutane ra'aya kamar talakawa ne da suke ƙarƙashin gwamnati. Wal anbiya dukkanin annabawa kuma da suke zuwa wuzara'u kamar wazirai ne, kamar kace ministoci ne, mana mutanen annabi Adamu, mutanen annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, mutanen annabi Musa, annabi Isa, duk wani annabi da ka sani, to mutanansu, to mutanen al'ummar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam. Su annabawa kuma da ka gani sun zo a lokacin kamar wasu wakile ne ko wasu ministoci ne na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya nada a cikinsu, shi ne mai zuwa. Yace huwa sultanuhu wa kullu amirun wa kullun amirun ghayra bid'an an tasbi'ul umara'u. Huwa sultanuhum, shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne sultanuhum, shi ne sarki ga annabawa. Wa kullun, kowane annabi, shi ma na mai gogo mara gida ya kara dada, ya kara rufu'a daya akan rufu'a akan lan'ara. Wa kullun amiru, wa kullun dukkanin annabawa amirun, sarakuna ne, mana kamar dagatai ne da aka nada, shi ne sarki, dukkanin kuma annabawa kamar dagatai ne. Ghayru bid'in, ai ba abu ne farau ba, an tasdiqal umara'u, al umara'u sarakuna, ko kace dagatai, an tasbika su riga sarki zuwa dama ai babu ne farau ba a ce ga wani babban shugaba zai zo sai sarakuna su ta zuwa su ta zuwa su ta zuwa sai sun gama zuwa karshe tukunshi sai yazo to saboda haka wani zai ce ah to an ce shine sarki to me yasa suka riga shi zuwa shi yasa ce maka huwa sultanu hum shi ba yake sallallahu alaihi wasallam sarkin su ne wa kullun kowanne daga cikin su kullun a ƙara daya saboda tanwidin iwab ne wa kullun kowanne daga cikin su amirun dagaci ne gairu bid'in ai ba abu ne farau ba an tasbiqal umara'u daga tai su riga zuwa kafin babban sarki yazo basharu ahsanul bashaira lakin ja'a qaumin min ba'dihim fa'asa'u basharu annabawa gaba ɗayan su sun yi albishir wa mutanen su cewa maiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wa ahsanul bashaira kuma sun kyautata bishara ga mutanen su lakin sai dai da abin yake ja'a qaumun wasu mutane sun zo fa'asa'u sai suka munana min ba'dihim bayan annabawa sai kace to me yasa yahudawa da nasara suka ki imani da shi annabi su yayi musu bishara wasu daga bayan da suka zo suka ki karban wannan abin suka munana shine basharu annabawa sun yi albishir da zuwan ma'aiki wa ahsanul bashaira kuma sun kyautata yin bishara sun yi bayani yadda kowa zai gane lakin sai dai da abin yake ja'a qaumun wasu mutane ne suka zo fa asa'u suka munana min ba'dihim bayan su suka boye abin ba'duhum sarraha al-kalama ka isa wa kalamul kalimu fihi iftifa'u ba'duhum sashin wasu annabawa sarraha al-kalama sun bayyana magana game da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce ka isa kamar annabi isa wa kalamul kalimi maganar da al-kalima annabi musa yayi fi iktifa'u akwai isuwa a cikin ta yazo kenan a cikin littafin annabi musa ma zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine wa bi sifri az-zaburi aqwa dalilin wa asha al-bushra bihi sha'aya'u wa bi sifri az-zaburi aqwa dalilin dalili mafi karfi wa bi sifri az-zaburi yazo a cikin littafin zabura as-sifr anan shine littafi eh wa bi sifri az-zaburi aqwa dalilin dalili mafi karfi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wa bi sifri az-zaburi ya tabbata a littafin zabura wa asha al-bushra sai kace sha'aya'u annabin da ake kiransa annabi sha'aya'u wa asha al-bushra ya yada bushra al-bushr bihi da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sha'aya'u shi ba ya fada wa banu isra'il cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wa atat an siwahum kullu bushra addara al-kauna min shaza hazaka min shaza hazaka yace wa atat an siwahum kullu bushra kullu bushra dukkan wani albishir wa atat yazo an siwahum ga wanda ma ba annabawan ba wanda ma ba annabawa ba dai ba bayin Allah sun yi magana akan sa da ya ishe mu dai har aljanu sun yi magana akan sa addara al-kauna wanda min shazaha az-zaka'u wannan turare mai tsananin kanshi addara al-kauna ya kansasa dukkanin halitta min shazaha daga kanshin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kanshi shine abin da wanda ta ko ina ake jin sa mana dukkan bayani game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zuwa to ya gama duniya gaba daya shine wa atat ansiwahum kullu bushra dukkan albishir da zuwan ma'aiki wa atat yazo ga jama'a ansiwahum daga wanda ma ba annabawan ba wanda az-zaka'u wannan kanshin ko kace turaren kanshi amma az-zaka'u shi ma kanshi ne addara al-kauna ya kansasa halitta min shazaha daga kanshin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mana abu ne wanda ya bayyana wanda duka duniya ta san cewa yana zuwa imamu yace wa atat an siwa humu kulli bashara addara al-kauna min shazaha az-zaka'u yace azharuhu wa bayyanuhu walakin katamathu ma'ashirun sukafa'u azharuhu annabawa da suka gabata azharuhu sun bayyana zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa zai zo kuma ga sufofin sa wa bayyanuhu kuma sun bayyana shi sun yi bayanin sa walakin sai dai yadda abin yake ma'ashirun wasu jama'a suka fa'u wawaye katamat husu suke boye zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qur'ani ma haka ya fada ko to shine azharuhu annaba sun bayyana shi wa bayyanuhu kuma sun yi bayani akan sa walakin sai dai yadda abin yake ma'ashirun jama'a suka fa'u wawaye sune yahudawa katamat husu suke boye sufofin sa satarul haqqa harrafu al-lafza wal-ma'na wa kamza lahum badat awra'u satarul haqqa sun boye gaskiya su shugabannin yahudawa da shugabannin nasara satarul haqqa sun boye gaskiya harrafu al-lafza kuma sun canza lafazi wal-ma'na kuma sun canza ma'ana abinda zai canza lafazin sa sai su canza lafazi wanda lafazin ba zai canzu ba sai su canza ma'ana su ce ba haka ake nufi wa kamza lahum badat awra'u wa kamsau dewa awra'u aibi ko ka ce mummuniyar magana badat ta bayyana za lahum saboda wannan abin da suke yi sai suka tabayyana maganganu marasa kyau shine satarul haqqa sun boye gaskiya harrafu al-lafza sun canza lafazi wal ma'ana sun canza ma'anar magana yadda take wa kamza lahum badat awra'u saudewa awra'u aibi ko kace mummuniyar magana ta bayyana badat lahum ta bayyana gare su za saboda wannan canza maganganun da suke tai ja'alu ma bainahum ayyasirrin wa ila al-hashad ma lahu ifsha'u har yanzu dai yana magana wanda suke boye zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan kuma duk annabawan Allah sun bayyana cewa zai zo amma su suka boye mutanen suka kiga ya mutanen gaskiya musu gaskiya ja'aluhu sun sanya bayanin zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayya sirri cewa wani irin sirri ne na musamman ma bainahum a tsakanin su sun zauna sun yi mitin cewa kada su fito su fada mutanen su gaskiya cewa ha annabi annabin Allah ne shine ja'aluhu sun sanya shi ma bainahum a tsakanin su ayya sirrin matukar sirri malahu ifsha'u wanda ba za su bayyana shi ba wa ila al-hashar hatta ran al-qiyama suka shirye cewa ba za su fada wa kowa ba gaskiyar addinin musulunci suka boye yace wa biragamin anhum fashawa bi ahlil ilmi min qaumina lahu ibda'u wa biragamin anhum bisa tirmuzi hancin su ma'ana bisa tilas din su sun ki ko sun so shine wa biragamin anhum bisa tilas tirmuzi hancin su fasha sai wannan labari na aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma cewa annabi ne kuma annabawa gaba ɗaya sun yi bayanin cewa zai zo kuma sun yi wasici wa mutanen su cewa idan ya zo su karba su kama addinin innai mubashiran bi rasulin yati min ba'd yasmuhu ahmad wa biragamin anhum bisa tilmu zahancin su fasha wannan labarin sai ya yadu wa bi ahli al-ilmi min qaumina bihi min qaumina lahu ibda'u lahu ibda'u bayyana wannan abin ya tabbata wa bi ahli al-ilmi gama abota ilimi min qaumina daga cikin mutanen mu aka ta bayyana abin da suka boye din wa bi kulli al-asari azharahu Allahu bi qaumin minhum humun nuhaba nubaha'u wa bi kulli al-asari a cikin dukkanin wasu zamaninnuka sune al-asar jam'i ne na asar azharahu Allahu Allah ya bayyana shi azharahu Allahu Allah ya bayyana shi bi qaumin ga wasu mutane minhum daga cikin su humun nubaha'u sune masu hankali wasu daga cikin su masu hankali irin su Abdullahi bin Salam da aka saukar al-Qur'ani aka ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai Abdullahi bin Salam yace ai ni na san shi ma fiye da dan san yayana al-Qur'ani yace sun san annabi annabin Allah ne sun san shi sufofin sa da inda zai zo da komai Qur'ani yace kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san yayansu Abdullahi bin Salam yace ai ni na san shi ma fiye da dan san yayana shine abin da yake nufi wa bi kulli al-asari a cikin dukkanin zamani azharahu Allahu Allah ya bayyana shi ga kaumi ta hanyar wasu mutane minhum daga cikin su umun nubaha su ne masu hankali wanda suka fito suka faɗi gaskiya ni'ma baharul ulumi minhum bahiran wa nasirul imani nasdura ni'ma baharul ulumi madalla da kogin ilimomi minhum daga cikin su wane ne yace bahiran shine wanda ake kiransa bahira shine wanda lokacin da za a yi tafiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi yake cewa to wannan ku koma da shi saboda kar yahuda su ganshi su halaka shi wannan annabin karshen zamani ne idan ban manta ba tafiyar farko da aka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa sham bahira shi ya sauke su wanda yake mai ibada ne baruhubani ne da yake ibada da ya ga suna tafiya hadiri yana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inuwa shi ya tare su ya musu abubuwa na alkhairi kuma ya ba su shawara ya ce to wannan yaron ku koma da shi gida kar sauran yahudawa su ganshi ya ce to ni'ima baharul ulumi madalla da kogin ilimomi minhum daga cikin su bahira shine bashira basira ba wannan bahira saboda ma'aiki ya musu alkhairi wa nasirul imani madalla kuma da nasirul imani mai taimakon imani nasdura'u shine mutum da ake kira sa nasdura'u shine abdullahi bin salam ibn bin salam ni'ima habrun kada aslama bin salamin hina ja'at bi bahatihi sufaha'u ni'ima habrun madalla da habru shine wance habru shine kamar malami kada aslama bin salamin ibn salami malamin da ake kira sa abdullahi bin salam kada aslama hakika ya musulunta hina lokacin da as-sufaha'u wawaye ja'at suka zo bi bahatihi wai dan su kore shi dan su masa tahaddi bi bahati dan su kore shi ko su masa tahaddi ya musulunta wala ni'mal habrul karim wa khairi qul shahidul ma'arik al mi'da'u wala ni'mal habru madalla da malami al karim wanda yake mai girma sunansa shine mukayriqul shine mutum da ake kiransa mukayriq shi ba mutum ne mai ibada a wani addinin da ba musulunci ba yana ta jin sufofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma ya san zai bayyana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutanen su suna ta boyewa shi ya ga gaskiya wannan boyewar fa ba zai yi a tashi gaskiya da gangan ba ya diba kawai ta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin ma'aiki ma ya tafi gurin yaki to lokacin da ya fito wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da gonakai yayi wa ƴan uwansa wasiya yace idan ya mutu dukkan abin da ya mallaka a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma yaje tafi wajen yana zuwa ya samu aiki a fajen yaki yaje shiga yakin a yakin aka kashe shi kaga da rafi ya musulunta yana musulunta ba wajen yaki ma yaje tarar da annabi ba ma gida ba bai ma tsaya ba yaki sallallahu alaihi wasallam wai sai yaje yaki ya dawo ba a can wajen yakin ma ya bi shi yana zuwa ya musulunta kuma ya shiga fajen yaki kuma aka kashe shi a wannan yakin shine wala ni'mal habrul karim madalla da malami alkarimu mai girma mukayriqul shine mutum da ake kira sa mukayriq shahidul ma'ariki shine shahidi na fagen yaki mai ida'u ko mai yawan bayar da kyauta asali ma dai yayi wasiyya ce duk abin da mallaka ya ba wa annabi wa al-jinni kam bashair lil insi rawa hal kuhan wal ulama'u wa al-jinni yace kam bashair lil insi da yawa bisharori sun tabbata ga mutane wa anil jinni daga aljanu aljanu suke fada rawahal kuhanu bokaye sun rawaito irin wannan maganganun wal ulama kuma malamai ma sun rawaito irin wannan maganganun musamman dai maganar sawad ibn qarib yana da wani boka ne wanda yana da aljana shi da aljana ta jira kwana uku kullun da dare ta zo ta taba shi ta ce ka tashi fa ka je ka musulunta wannan aikin shirigitar da muke karshen sa yazo sai da kwana uku tana masa haka kullun da dare ta tsaya shi ta ce wannan fa aikin banzan ya kare ka je ka musulunta kai ka zauna lafiya shi da wa anil jinni kam basha'irul insi da yawa bisharori sun zo sun tabbata ga mutane wa anil jinni daga aljanu rawahal kuhan bokaye ma sun rawaito wal ulama ko malamai ma sun rawaito wa bishuhubin hamra'a ashraqatil gabra ulama ramat hal damma ramat humul qadra وبشهبٍ حمراء وبشهبٍ da kuma wani irin tartsatsun wuta hamra'a wanda yake ja asharatatil gabra'u kasa ta yi haske amma abin nakin da algabra shine abin da yake da kura kura to ana fada wa kasa algabra'u saboda za ga nau'i ne na kura lamma lokacin da ramatkumul khadra'u sama ta jefe su shi ma alkhadra'u ana nufin kora kore amma ana nufin sama ana shine wa bishuhubi da taura da tartsatsi na wuta hamra aja asharaqat algabra'u kasa sai haske lamma lokacin da ramatkumul khadra'u sama ta jefe su shine wannan dai irin illa man kadibal kadfata fa atba'ahu shihabun saqit yace wa bi ilhami yaqazatin wa mananin darat al-ard ma daratuhu as-sama'u wa bi ilhami yaqazatin da ilhama ne ilimin da Allah yake cusa a cikin zukatan bayinsa yaqazatan abayyane wa manaman da kuma wa mananin da barci darat al-ard kasa sai ta san ma daratuhu as-sama'u abinda sama ta sani mana da ai kuma yake sallallahu alaihi wasallam ne a kasa ma aka san abinda sama yake faruwa mana mutanen sama Allah ya sanar da su cewa lokaci kaza annabin karshen zamani zai zo to su ma waɗannan bayin Allah da Allah ya tasarar da su malamai bokaye da sauransu shine wa bi ilhami ya kazace da ilhama ne da Allah yake wa bayin sa ya kazatan a farke wa manamin da mafarki daratil ardu kasa ta san ma daratu samawa abinda sama ta sani shine zuwan ma'aiki in ba manta ba mun ji mu bizar yayi mafarki cewa ga larabawa sun keto ta cikin ruwa akan raquma akan dawakai sun shigo karshe da ya fada wa malamai da boka yake masa suka yi lalle lalle a cikin larabawan ne za a samu annabin karshen zamani zai zo za a zo a ci su da yaki manya manyan sarakuna sun yi farki kuma an fassara musu dan farki su cewa zuwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko su sallama ko kuma duk wani abin da suke wannan abin ya zamto ya kare eh wallahi ta'ala alam zamu kwana nan